Lover, first will be last, and the last will be first. Whoever first will be last, and the last will be first.
Da 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 da